sedeke ki yare da kin zamo muradi na ki yare da ke na baiwa sirri na ki bana hankalin ki zo zauna sama da ke ya fa alin ka dukiya ta I can't deny you you're the one who used to make my day me turn the fire when the yesu ya bata
Wayaushe ne
zaki zama mallaki na haba
Wayaushe ne
ce da ni gidan ku in tuntuba
Wayaushe ne
za a bani ke karo ki ba
Wayaushe ne
auren mini da ke muradi
Wayaushe ne
a ce da ni gidan ku